shiga ban dauka ba ba ta budda barawo duba when I become one su gashi yanzu sun janyo mini suka na shiga ban dauka ba ba ta budda barawo duba when I become one su gashi yanzu sun janyo mini suka wayo Allah wata ce bari in yo sallah wayo Allah bayan ta bayayin sallah wayo Allah wayo Allah wayo Allah wayo Allah wayo Allah wayo Allah man upstairs but I don't feel locked down baby yo come up with me don't give me crazy like I don't know anytime when we drop niggas it's a banga see this banga when I'm with the big banga queens and camels in chubanga should we get fun peace for our standard da la kuta be make a kuta this your ina yeah you can make me shiva da la kuta be make a kuta this your ina girl you can make me shiva I say da mata me ake imbaba mata I say da mata jin dadin duniya sai da mata I say da mata me ake in babu mata I say da mata jin dadin duniya sai da mata ni buga 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 ni